da alamun wata sabuwar rigima ne ke kokarin kunno kai tsakanin ƴaƴan jam'iyyar APC a jihar Borno sakamakon gudanar da zaben fidda guni da aiwatar a bakon jiya, inda wasu daga cikin jigajigan ƴaƴan jam'iyyar sun nuna kin amincewarsu ne da sakamakon zaben, suka nemi ma a rushe zaben da ma suka bayyana ta a matsayin naɗi. Irin wannan tada zuciyar wuya dai yana ci gaba da gudana ne tun bayan kammala zaben fidda guni na kujeran gwamnatin jihar Borno, inda aka samu ƴan takara guda 21 na neman kujera guda 1 tilo, wanda ga misali guda 10 suka janye, da kuma maraba wanda aka bayyana shi lasa zaben baya, wata Profesa Babagada Umar Zulum, wanda tun da farko sai da gwamnati ya bayyana shi a matsayin ɗan takararsa. Sai dai wasu daga cikin ƴan takarar sun nuna kin amincewarsu ne da sakamakon zaben, da ma suka nemi jam'iyyar APC da ta rushe wannan zaɓe, a kuma sake gudanar da wani sabon zaɓen. Matawalli Kashmi Ibrahim Imam dai yana ɗaya daga cikin ƴan takarar da suka nuna sha'awarsu na neman kujeran gwamnan. Ga kuma abin da ke cewa,
ba bi doka ba, ba bi ka'ida ba, wannan ɗaya ma hujjar ɗaya ma ya rusa wannan zaɓen. Ni na yi imani biiznillah muna tare da nasara al'umman Borno, muna tare da su kuma suna tare da mu, Allah zai ba mu nasara. A rusa wanda an yi a sunan zaɓe, fati ta zauna, idan akwai lokaci, ni tun da farko na faɗa cewa abinda ya cancanta yi duk wanda yana da katin APC a bari ya zaɓe ɗan takara wanda yake so. Baya haka ba aka ce wai a delegates, maganar delegates akwai rashin gaskiya, kuma mun faɗa kuma haka ya faru.
Shi ma dai karamin ministan ayyuka na tarayyar Najeriya, wato Honorable Mustapha Baba Shehuri, ya kasance a cikin wannan ƴan takara 21, da kuma abin da ya bayyana game da sakamakon zaben.
An tara su kuma mai girma gwamna ya bi su, kuma kowane delegate an bashi 200,000. Abinda ya ɗore min kai shi ne a irin halin da mutane suke ciki yau a jihar nan na rashi da matsuwa, mutane suna IDPs da sauransu, delegate kusan su 400,000, an ba su 200,000. In ka yi lissafi zai baka kusan biliyan 8.
Kana gani wannan kuɗin daga ina ya fito haka, ganin cewa
daga local government za ka cire?
Kuma kuna da tabbacin cewa wannan kuɗi an cire daga gwamnati ne ko kuma kuna zargi ne?
A'a, ba zargi ba ne, an ba mutane wanda an ba su ma sun gaya mana.
Na dai zaga ma'aikatar ƙananan hukumomi da ake zargin cewa an fidda waɗannan kuɗaɗe daga ciki. Sai dai ba wani jami'in ma'aikatar da ya yi magana da ni, wanda suka ce kwamishinan ma'aikatar ne kaɗai yake da izinin yin magana, kuma yanzu haka ba kwamishina a ma'aikatar, wanda tuni gwamnatin ta bayyana soke su tun a makonni biyu suka gabata. Haruna Dauda Biyu, muryar Amurka daga Maiduguri a Najeriya.